ilimi garkuwar dan adam
tan hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulunku jama'a kiran mu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani ko wanne
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin ilimi garkuwar dan adam shirin namu na yau zai leka jihar Kebbi da kuma kasar Ghana domin jin kokarin da ake yi na inganta ilimi a waɗannan yankuna da fatan za a yi sauraro lafiya
tattalin neman sani ko wanne a maza da mata don wajen miƙewa
to sanin kuwa ne dai irin matsalolin da bangaren ilimi ke fuskanta a Najeriya musamman ma dai arewacin kasar inda gwamnati ke kira ga masu hannu da shuni da su taimaka mata wajen inganta ilimi a kasar yanzu haka dai irin wannan kira ya fara samun karbuwa a jihar Kebbi kamar yadda aka ji a wannan rahoto da wakilinmu na Kebbi Muhammad Nasir ya aikowa shirin na ilimi garkuwar dan adam
tsawon shekaru ana bayyana yankin arewa da cewa shine a baya a haujin ilimi abinda watakila ya sa hukumomi na cikin gida da masu bayar da tallafi na ƙasa da ƙasa ke bayar da kulawa wajen taimakawa ilimi a yankin na arewa sai dai kuma har yanzu ilimi yana neman ɗauki don ya ƙara samun bunƙasa ta yadda arewa za ta fice daga sahun kuma baya abinda ya sa wasu ɗaiɗaikun jama'a ke saka hannu wajen taimakawa ilimi Injiniya Maniru Musa Jega, Manajan Darakta na MTech Global Concept da ke jihar Kebbi a arewa maso yammacin Najeriya, ya shiga sahun ɗaiɗaikun jama'a da ke tallafawa ilimi. Ɗalibai marasa gata 450 ne waɗanda suka samu guraben karatu a makarantun gaba da sakandare ya tallafawa da kuɗi domin su biya kuɗin rijistar karatu da na wuraren kwana wato hostels.
Sunana Aisha Umar.
Wace makaranta ke?
Club of Nursing. So gaskiya muna sunanin wannan tallafin zai taimaka mana ta hanyar taimakon da Allah ya yi mana kuma ta dalilin wannan bawan Allah saboda mu iyayen mu ba masu hali bane sosai. So kuma gashi ko da muna so mu yi karatu in ba da irin wannan taimakon ba gaskiya karatun zai wahala gare mu. Ko muna godiya ga gaishe Ubangijin rahama Allah ya saka mishi da mafificin alheri kuma ya baya shi da gidan aljanna.
Sunana Awal Alhassa. Ina godiya da yadda Allah ya sa sunana ya shigo cikin wannan tallafin. Wannan tallafin muna godiya da shi sosai saboda zai taimake mu wajen sakewa mu yi karatu yadda muka so saboda mu koda in aka san wannan tallafin ba lalle ne mu samu yin karatun da muka so mu yi ba. Za ka je wajen neman abin da za ka biya kuɗin fees da sauran sha'aninka amma yanzu da wannan tallafin ya same mu insha Allah za mu mai da hankali 100% mu yi karatu yadda ya dace.
Sunana Maryam Umar Wali daga birnin Kebbi.
Yanzu da a ce babu wannan tallafin ya yanayin karatun ki zai kasance?
To ka san kuma yanayin rayuwa maybe Allah zai sa komai da wani hanya amma dai wannan hanyar da muka samu gaskiya mun ji daɗin ta sosai
ina nufin kamar akwai wuya ga karatun wanda wanga tallafin zai sauka wannan wuyar
gaskiya karatun akwai wahala dan kafin ma na dan juma gida amma da naji wannan tallafin sai na sa jiki sai na zo kuma sai Allah ubangiji ya cishe ni sunana ya fito a ciki amma gaskiya akwai wahala yanzu kuma alhamdulillah
Sunana Abdullahi Bello Aliru. Eto gaskiya naji abun akwai matukan mamaki a matsayina na wanda baya dan kowa kuma ina bukatar yin abun amma babu dama. Sai gashi dama ta zo mini kai tsaye to dole na zan ji shock na irin mamaki haka da sauransu kuma gaskiya na yi matukar farin ciki da samun wanga abun.
Wannan ba shine karo na farko ba da wannan bawan Allah Injiniya Maniru Musa Jega ya soma taimakawa ilimi. To kuma ya bashi kwarin gwiwa daukar wannan matakin
wadanda ba su da karfi wanda yake sun kada makaranta secondary school amma kuma ba su iya sayen jump pump ko kuma su ci gaba da karatun su zuwa makaranta ta gaba da secondary school so wannan tuni amma ko a sanarwar mu mun sanarwa cewa duk wanda yake da karfi gaskiya baya cikin wannan gajiya din da yake muna sane da gwamnati gaskiya tana biyan kudin makaranta ga daliban jihar Kebbi so amma yawanci za ka ga cewa kamin a biya kudin makarantar ga dalibai an rufe registration to la'aka yi da wayannan da muka tallafawa duk yawanci marayi ne da kuma masu karfi babu inda za su je su samu kudin biyan registration kamin a rufe registration so that is why muka ce to abinda kenan za mu dinga biya musu na first year idan kuma gwamnati ta biya sai su rike wannan kudin su ci gaba da amfani da su sannan kuma accommodation kuma za mu ci gaba da biya musu har illa hasu kadi insha Allah
masu lura da al'amuran yau da kullun a Najeriya irin su Professor Bello Bada na ganin taimakawa ilimi hanya ce za ta taimaka ga kokarin fitar da arewa daga yadda ake kallonta na kuma baya a haujin ilimi.
Wannan al'amari hakikani ya bani shawa kuma ya kyautu kware da gaske. Da a ce mutanenmu da Allah ya sauwaka ma waɗanda suka hishi kuɗi cikin 'yan arewa mutanen gwamnati da waɗanda suka aje da 'yan siyasa da suna kokari su yi haka da ba a yi mana kurin ilimi. Kuma ina tabbatar maka da mu rage kiyayya kuma waɗannan yare da mun karfafa su amma kudade an bi an boye wasu kudi ko da aka dauko buhuhuwan su in an fara siyasa wata har sun yi hunhuna wasu takardun sun game da wasu wannan bai da amfani abinda ke da amfani shine abinda jama'a suka amfana da shi.
To daga jahar Kebbi a Najeriya sai kuma mu tsallaka zuwa kasar Ghana inda wakilinmu Rulwan Abbas ya tattauna da Dr. Bala Sa'ad kan shirin gyaran karatu da sabuwar gwamnatin kasar Ghana karkashin jagorancin shugaba John Dramani Mahama ta kudiri aniyar yi. Ga dai yadda hira ta su ta kasance.
Wannan nazari da aka ce za a yi na gyaran batun ilimi na kasan Ghana ba sabon abu bane. Wannan abin an fara tun ji bature in the 60s ko 50s. Wato tun lokacin Gold Coast ma duka an fara wannan abin na in the 50s. Da yake bayan an yi tafiya lokaci kadan gwamnati da ke zama yana duba wani irin gyare-gyare ne za a yi ya so batun education batun neman ilimi ya samu bunƙasa. To in ka duba an yi su da wasu zobo committee su accelerated development committee da sauransu duka an yi su. Da wannan dai da muke ciki da gwamnatin shugaban ƙasa His Excellency John Dramani Mahama ya ce zai yi ne kan ya yi gyara kan wannan da review da muke ciki educational review da muke da shi especially in ka duba akwai wani abu da ake ce mai capitation grant da ake samu in ka duba akwai abin da ake ce mai school feeding da ake samu in ka duba akwai abin da ake ce mai free senior high school policy duka da aka yi gwamnati na son wanga duka baki daya a duba a yi gyara abu ne da yake yana da kyau saboda a kwana a tashi yanayin rayuwa na sakewa yau kuma ilimi shine shafin ci gaban kasa duka duk wanda ya ilmantar da ƴan kasan shi koko yaran kasan shi da tsammanin wata rana wannan kasa zai samu bunƙasa kuma duk wanda yayi kwana bai kula da yanayin ilimin kasan shi ba da alaman wata rana wannan kasa zai halaka.
To masu sauraro saboda ƙurar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilan namu a jihar Kebbin Najeriya Muhammad Nasir da kuma Rulwan Abbas a kumashin Ghana sai jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Legat Creation naku babin yar cifrin ki ci a huta lafiya sai wani mako.
Can hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushinku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.